Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da kuma mita 16. Masu aron mu a Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye a gidan Radio VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niya dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asariyar Lahadi 11 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 lafiya daga nan Washington DC tare da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
Wasu jami'an leken asirin tsaron kasar Afghanistan su hudu sun bindige abokan aikin su guda 16 sannan suka tsere zuwa bangaren Taliban. Amurka ta ƙara jaddada goyon bayanta ga Isra'ila a yakinta da Siriya da kuma Iran. Sannan rundunar sojin Masar ta ce ta hallaka wasu ƴan bindiga 16 sannan ta kama wasu da ake zargi su wajen 30.
To Ubangiji Allah kyauta.
An samu wani gawa ne guda ɗaya. Da aka samu gawa guda ɗaya na wani ɗan kabilar Gomba. To suka samu gawa kai a iyakacin Demsa da Shala. Suka zo gidan Fulani sun samu kone-kone.
Kansila mai wakiltar yankin da aka kai harin a karamar hukumar Shilin a jihar Adamawa Shu'aibu Walid kenan aka ji. Muna da fashin baki kan yunkurin sa shugaba Zuma na Afirka ta Kudu yayin murabus. An kuma yi kira ga shugabanni a Najeriya su tashi tsaye wajen hada kan al'umma. Za mu kawo muku muhimmancin shirin duniyar Amurka. A halin yanzu sai a gyara zama ga labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Jami'ai a Afghanistan sun ce wasu jami'an leken asirin tsaron ƙasa su hudu sun bindige abokan aikin su 16 sannan suka tsere suka shiga kungiyar ƴan tawayen Taliban a lardin Helmand dake kudancin ƙasar. Wannan al'amari mai daura kai na harin dan ciki ya auku ne da dare a cibiyar hukumar tsaron ƙasa NDS a takaice dake gundumar Garish, abinda majiyoyi suka gaya muryar Amurka kenan a yau dinnan Lahadi. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Umar Zawak ya tabbatar da aukuwar lamarin sannan ya kara da cewa Taliban ta kuma kai samami a cibiyar ta NDS a matsayin sharar fagen harin dan cikin. Al'amarin da ya haddasa fada mai tsanani da dogarawan tsaron Afghanistan. Zawak ya ce duka bangarorin biyu sun yi asarar rayuka masu yawa. To amma bai yi ƙarin bayani ba magoya bayan Taliban ko kuma ƴan Taliban da kan shiga soji ko su zama ƴan sandan ƙasar a munafurce kan kai harin dan ciki daga loto zuwa loto. To amma hakan bai cika faruwa a wurare irin cibiyar hukumar NDS ta ƙasar ta Afghanistan ba. Wani bayani daga sakataren yaɗa labaran fadar shugaban Amurka ta White House ya ƙara jaddada cewa ƙasar Isra'ila babbar aminiyar Amurka ce kuma muna goyon bayan amfani da damarta ta kare kanta daga Siriya mai samun goyon bayan Iran da kuma ƙungiyoyin ƴan bindiga da ke kudancin Siriyar. Wannan bayanin ya biyo bayan harin da ƙasar Isra'ila ta kai jiya Asabar kan wasu muradun Iran da Siriya da dama a cikin ƙasar ta Siriya. Ƙasar Isra'ila ta kai hare-haren jiragen sama bayan da wani makamin harbo jirgin sama ya kakkaɓo jirgin yaƙinta yayin da yake dawowa daga wani harin da ya kai kan wasu muradun Siriya da Iran ke tallafa mawa a ƙasar ta Siriya. Kafin nan Isra'ila ta ce ta kakkaɓo wani jirgin Iran mara matuƙi wanda aka cillo shi daga Siriya bayan da ya shiga sararin saman Isra'ila da daren shekaran jiya Juma'a. A halin da ake ciki kuma a yau dinnan Lahadi wani mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce duk wani mai ruwa da tsaki a Siriya da ma yankin baki ɗaya nauyi ya rataya a wuyan shi na kiyaye dokar ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurin kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau dinnan Lahadi rundunar sojin Masar ta ce ta hallaka wasu ƴan bindiga 16 sannan ta kama wasu da ake zargi su wajen 30 a wani aikin kakkaɓe ƴan ta'adda wanda ta kaddamar a makon jiya, inda ta auna ƴan ta'adda da sauran miyagu da ƙungiyoyinsu a faɗin ƙasar. Kafar labarai ta Reuters ta ce mai magana da yawun rundunar sojin Kanar Tamir El-Rufai ya faɗi yau Lahadi cewa an auna motoci da makamai da na'urorin sadarwa da ma gonakin tabarar samaye ta opium a wannan aikin. A wani jawabinta da aka yada ranar Juma'a ta gidan talabijin, rundunar sojin ta ce da sojoji da 'yan sanda duk sun taka rawa a wannan abin da ta kira tsararren samami. Wannan aikin tsaron ya maida hankali ne kan yankin Sinai mai fama da tashin hankali, inda a bara 'yan bindiga suka kai hari kan wani masallacin sufaye suka kashe masu ibada wajen 311. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gayyatar da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi ma shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zuwa birnin Pyongyang ka iya haddasa tangarda ga ƙoƙarin gwamnatin Trump ta diplomasiya ta matsa lamba ma bujiririyar ƙasa mai ra'ayin gurguzun a cewar masu nazarin al'amura. Kim ya mika irin wannan shugaban gurin gayyata ga shugaban Koriya ta Kudu ta wajen aminiyarsa kuma kanwarsa ko yar uwarsa Kim Yo-jong, wadda ta kai ziyara a Koriya ta Kudu a matsayin ɗaya daga cikin 'yan tawagan Koriya ta Arewa a wurin wasan Olympic na lokacin sanyin winta, a cewar fadar shugaban Koriya ta Kudu a jiya Asabar. Moon ya ce yana so ya a tabakinsa kirkiro yanayin da zai sa hakan ya iya faruwa, a cewar ofishinsa. Wannan matakin diplomasiyya da Koriya ta Arewa ta ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da matsin lambar ƙasa da ƙasa ke ƙaruwa bisa jagorancin Amurka da zimmar hana Koriya ta Arewa sakata fuskar diplomasiyya da tattalin arziki. Wani yaro ya ciwo ma Amurka lambar yabo ta farko da zinari a wasan Olympics na lokacin sanyin winta wanda ake yi a Pyeongchang na ƙasar Koriya ta Kudu. Red Garrett, ɗan shekaru 17 da haihuwa, wanda ya fito daga Silverthorne na jihar Colorado, wanda wannan ne karan farko da ya shiga gasar ta Olympics, ya ci gasar gudu da juyi kan kankara na snowboarding. Har wata zakuwa na ji a cewarsa bayan da ya yi nasarar. Ya ƙara da cewa, na yi matuƙar farin ciki da na yi nasara, na kuma kai ga gaci, kai ina cike da murna. A ƙarshen gasar ta yau Lahadi ne Garrett ya yi galaba kan Max Farr ɗan ƙasar Canada, wanda ya ci azurfa da kuma Mark McMorris, shi ma ɗan ƙasar ta Canada, wanda ya ci ta kula ta biyu bayan da ya ci shekaru hudu da suka gabata a gasar Sochi.
Ibrahim Kalmasi Garba aka ji da labaran duniya. Za mu kawo muku hari da aka kan al'ummar Fulani a jihar Adamawa. Kamin nan, yau fiye da sati ɗaya kenan shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma yake fuskantar matsin lamba ciki da wajen jam'iyyarsa mai mulkin ƙasar ta ANC da cewa ya yi murabus. To ganin yadda wannan lamura ke tafiya kon gaba kon baya, ta ya hakan ya shafi harkokin yau da kullum a ƙasar, tambayar da na yi wa Dr. Abdullahi Yusuf na jami'ar Pretoria kenan.
Abin ya shafi harkokin gudanar da mulki da sauran abubuwa, musamman na tattalin arziki, saboda zarge-zargen da ake na shugaban ƙasa da shi, yadda har ya shafi kuɗin Afirka ta Kudu. Domin in mutane za su tura lokacin da aka yi zaɓen sabon shugaban jam'iyya Buhari kenan, sai a farfaɗin darajar kuɗin Afirka ta Kudu, wato RAND kenan, ta farfaɗo saboda shi sabon shugaba da aka samu. To mutane da yawa suna sa ran cewa sabon shi shugaban jam'iyya Ramaphosa, wanda yake mataimakin shugaban ƙasa yanzu, wanda ake sa ran shi zai gaji shugaba Jacob Zuma, cewa in ya karɓi rajamin mulki abubuwa za su daidaita. To matsin lamba dai yanzu ta ko'ina, da kama daga 'yan adawa da su kuma matsin lamba na cikin jam'iyya, suna matsawa shugaba Jacob Zuma akan ya da makwallon mangoro ya rubu da kuda.
To zuwa yanzu ina aka kwana game da kokarin ganin cewa ya yi murabus?
To tun daga satin da ya wuce dai manya-manya wata kuntu jami'an jam'iyyarsa na ANC guda shirin wato shugabanni sun yi taro da tsakanin su akan suka same shi akan ya sauka. To yanzu dai a halin da ake ciki ana farin cewa nan ba da jima ba zai sauka, amma matsin lamba ta ko ina har cikin abokan haɗaka na jam'iyya wanda ake kira Tripartite Alliance a cikin ƙungiyar ma'aikata na Kwasatu da kuma jam'iyyar ƴan gurguzu wato South African Communist Party wanda suke haɗaka a mulki su ma sun ba da wa'adi zuwa ƙarshen wannan mako akan ya sauka. Kuma a cikin wannan wa'ado-ade akwai jawabi da shugaba yake yi ma ƙasa wanda ake kira Sona, jawabi na kan yadda yanayin ƙasa yake a shekara da ta wuce da kuma abin da za a yi wanda yake a majalisa kenan, ɗage wannan jawabi har sai an daidaita tsakani. To yanzu dai ana fara tun yau ake bikin shekara 100 na marigayi Nelson Mandela a waje dai taro shugana jirgin shugaba sai Ramaphosa ya ce ma jama'a ci gaba da haƙuri, ana nan ana tattaunawa a kan makoman shi shugaba Zuma. To dan ba da jima ba jama'a za su ji ko ina aka kwana.
A iya abin da kuke ji menene yasa abin yake ɗaukar lokaci haka?
To a iya ji da kuke da suke fitowa an ce shi shugaba yana neman kamar kariya haka nan da sauran abubuwa musamman na shari'a da kuma yadda za a tsara lafiyar shi da iyalin shi bayan ya sauka.
Kariyar tana nan a cikin tsarin mulkin Afirka ta Kudu ne cewa shugaban ƙasa yana da kariya, amma in ya sauka wannan kariyar rigar ta kare da mulki da zarar ya aje mulki kuma shikenan wannan kariyar babu ita?
A wai tana cikin tsarin mulki bane, amma da yake yana kan mulki kuma yadda ake gani yana da idanuwa ko ina, shi ya sa duk lokacin da aka kawo wani zargi ya taso mishi zaka ga nan da nan abin ya kwanta ko ya yi amfani da hukumomi na gwamnati da sauransu, amma da zaran ya ba shugaban ƙasa ba ya iko da wannan hukumomi zaka ga abubuwan dole da zai fuskanci shari'a kamar yadda kowa ya fuskanta.
Sannan jama'ar Rhodesia Federation ne Birtaniya
daga jihar Adamawa. Kuma rahotanni sun ce an samu hasarar rayuka da dama na Fulani makiyaya a yankin Libo da ke karamar hukumar Shilin, bayan da aka yi zargin cewa wasu ƙabilu daga karamar hukumar Damsa, karamar hukumar Niman da kuma karamar suka kai musu hari mai shigen ramuwar gayya. Ga Ibrahim Abdulaziz da cigaban wannan rahoto.
Kamar yadda ma rahotanni ke cewa an ba samu asarar rayuka da dama na Fulani makiyaya a yankin na Libo da ke cikin karamar hukumar Shelen, bayan da wasu ƙabilu na ƙananan hukumomin Damsa da kuma Numan suka kai musu farmaki da ke kama da ramuwar gayya. Bayane ma dai yana cewa baya ga asarar rayuka an ƙona gidaje da kuma dabbobi, kuma wannan tashin hankalin ya ma samo asali ne bayan da aka tsinci gawar wani mutum na al'umman Gombe da ke karamar hukumar Damsa, inda kuwa ake zargin cewa wasu Fulani ne masu kashe shi. Da yake ma tabbatar da akwar wannan tashin hankali, Honorable Shaibu Walid, kansila da ke ma wakiltar yankin na Libo, ya ce tuni fa aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda.
Kamar yadda muka je ko kuma muka je muka ga an samu wani gawa ne guda ɗaya, da aka samu gawa guda ɗaya na wani ɗan ƙabilar Gombe. To suka samu gawa kai na iyakacin Damsa da Shalan, suka zo gidan Fulani sun zama kone-kone suka faɗa da su, suka wuce har suka shigo Shalan. A cikin Shalan ɗin ma sun gama ƙauyuka in sauran wurin ka rage ya shigo cikin garin wurin ka cikin sosai. Ubangiji Allah ya kare. Muka je wurin mun samu dukiya, an yi asarar dukiya ta dabbobi da abinci da kuma na ga waki dai mun samu guda biyar wanda muka gane muka binne sauran ɗaya kuma shi kuma a masallaci aka ƙona shi ƙona ba mu san waye bane.
Amma yanzu ka hankula dai sun dan kwanta
a yanzu alhamdulillah yanzu kan bamu da wani matsala.
Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta mako tabbatar da wannan sabon harin da aka yi, inda kuka kakin rundunar 'yan sandan jihar SP Usman Abubakar ya ce tuni ma aka tura wani rukunin 'yan sandan kwantata ta zo ba zuwa yankin domin zakulo waɗanda ke da hannu a wannan hari tare ko da maida da doka da oda. Kakakin 'yan sandan a sagon kattar kwan da ya yake min ya kuma buƙaci jama'a ne da suke sa ido da kuma kaucewa ɗaukar doka a hannu. To sai dai kuma wannan na zuwa ne ma yayin da gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, wanda kuke nuna damuwarsa game da tashi-tashi hankulan da ke aukuwa cikin kwanakin nan a jihar, ya ce fa dole ne a yi katin tanatsu musamman ma a wannan lokaci da jihar ke zawaci masu son zuba jari.
domin duk wani mutum da za a zo a zauna a yi harkan industry na cin gaba sai ya duba sai ya yi google yanzu ka san duniya kowa zaman lafiyar da yake so wannan wajen akwai shi ne ba state din da ko wani tajiri wanda yake da kuɗi zai so ya zo investing kuɗin sa ya ji ana kashe-kashe ana ba zaman lafiya to don haka to amma wallahi sai ga sai ai mukai abu kap gashi zai yi abu zai kama sai wani rigima ya tashi sai mutane su tsorata kullum nake roko kuma ina so wanda to wannan dama ma a yanzu in ƙara roƙon mutane Adamawa don Allah da Annabi mu haɗa kanmu
wasu dai ko na danganta tashi-tashi hankulan da ke faruwa a yanzu da adawar siyasa da kuma shakulatin bangaro Alhaji Suleiman Muhammad Jada yace bai ma kamata abin da ke faruwa a jihar Adamawa ke faruwa ba
abu ne wanda yake ba shakka duk sanadin Buhari ne ya kawo wannan ai shi kuma Buhari ya kamata tun da yake yana da ya sa ai bincike waɗanda suka hukunta wannan a hukunta su a bar maganan barin mutane mutun ya laifi a bar shi dinnan ba daidai bane
Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ina kuke ƴan uwa na ku saurara yau Zambia. Waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya.
An kammala taron kungiyar farar hula da ake kira muryar talaka ta Najeriya da aka yakunta gore na jihar Niger. Tare kira da a dukufa wajen hada kan ƙasa kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Mustafa Nasir Batsari ya aika mana.
Babban taron kungiyar muryar talaka a Najeriya da aka gudanar a garin Kwantagora ta jihar Niger ya mayar da hankali ne akan mahimmancin haɗin kan ƙasa da kuma duba ƙalubalen da ke damun Najeriya wajen gina ƙasar. Pastor Yohana Boru da ya gabatar da kasida akan mahimmancin haɗin kan ƙasa ya yi ƙarin haske akan kasidar da ya gabatar.
Zan ce maka za a samu haɗin kai na Najeriya. Duk wani ke da niyan zaman lafiya, wallahi zai zama lafiya da kowane irin mutum. Muna kini, kamar ina fada da zan a jawabi na. Na ce ina al'adunmu da muka sani. Ina kikkiawan zaman da kyau tsakanin mabambanta addini kai. Dama ɗan dama akwai musulmai ne, ba ma kristocin, maguzawa ne. Ba sa zama tare da junansu to muna kini. Ko kuwa mun rungumi wata ƙida ne, ko kuwa wata kwaisuwa ne, ko kuwa dai mun ki duniya din ne, mun ki Allah ne, mun juyewa Allah baya, muna son duniya ne. Amma wallahi kowane mutum duk faɗin tsakanin fulani da mutum in dai shugabanni su yi niyya, in kuma su talakawa suka yi niyya, wallahi za a zama lafiya.
Shi ma dai Dr. Isa Adamu na jami'ar IBB da ke Lafai ya gabatar da kasida ne akan ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta wajen gina ƙasar, sannan ya ƙara da cewa
magana ta gaskiya ƙalubalenmu suna da yawa, amma babban ƙalubale shine rashin samun kyakkyawan shugabanci wajen shekara 30 da suka wuce a Najeriya, in banda shugabancin shugaba Buhari. Kuma shugaba Buhari gaskiya kusan shi kadai ne a gwamnati take kokari wajen matsalar yaki da rashawa da cin hanci, kuma ita ce babban matsalar ta'addabi Najeriya.
Shugaban kungiyar muryar talaka a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, Sale Bakuru Sabon Fegi, da ya zo taron daga jihar Yobe, ya yi kira ne ga hukumomin Najeriya da su mayar da hankali wajen shawo kan kashe-kashen da ake fama da shi.
Da su tashi su yi hoɓasa akan irin matsalolin da ake samu na asarar rayuka a kullum wanda wannan bamu san da shi ba. Mu Arewa maso gabashin Najeriya yanzu muna fama da matsala na Boko Haram, har yanzu kuma gashi matsala na Mambila da su Taraba da Benue. Gaskiyar magana wannan ya zama wajibi da gwamnatoci su tashi tsaye hakan da nakan su muga cewa an kawo ƙarshen wannan ta'addaci da ake yi.
Shugaban kungiyar muryar talakan a Najeriya, Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi, ya ce kungiyar za ta mai da hankali wajen zakulo muhimman abubuwa da za su amfani al'ummar ƙasa.
To wannan taro da mun ka kira an kai gaggarumi a garin Kantagora, kungiyar muryar talaka ta yi unhwani da masanana don sakuna su kai ga kunnu al'umma.
Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10 da kusan minti 19. Gyara zama ga maimacin shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin wahalhalun da bakin haure daga nahiyar Afirka suke fuskanta yayin da suke kokarin shiga Amurka ta barauniyar hanya. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. yawancin kwastomomin wata lauya da ke kare bakin haure a jihar Texas, Priscilla Olivares, ƴan Latino ne da aka cafke su bayan sun tsallako cikin iyakar ƙasar Amurka daga Mexico. Sai dai cikin ƴan kwanakin nan tana yawan ganin bakin haure daga nahiyar Afirka da aka tsare waɗanda suka biyo ta wannan hanya. Koda yake sun fito ne daga wurare daban-daban, amma kusan abu ɗaya yake tafa da su.
Yawancin waɗanda muke gani sun miƙa takardar neman mafaka ne saboda ko dai sun fuskanci azaba a ƙasarsu ko kuma suna jin tsoron za a ci zarafin su idan suka koma ƙasashen nasu.
Olivares tana aiki ne akan takardar Simeon Coroma, ɗan asalin ƙasar Salio. Shi ma ana tsare da shi ne a gidan kasan da ke jihar Texas. Sai dai ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ba ta yarda muryar Amurka ta shiga cikin gidan kasan ba domin tattaunawa da Coroma, amma mun yi magana da shi ta wayar tarho.
Na bar Salio ne saboda azabar da na sha.
For Simone it means that he is in danger of being returned back to his home country.
Koda yake ba wai za a ta sake yarsu zuwa kasarsu bane yanzu, amma yana cike da tsoro irin azabar da zai sha idan har aka mayar da shi kasar.
Coroma ya ce ya isa Amurka ne ta hanyar kudanci da tsakiyar Amurka, sannan suka dangana zuwa Brazil.
We spent like 4 days walking over 200 kilometers.
Mun kwashe kwanaki hudu akan hanya. Mun yi tafiyar kilomita 400. Mun hau tsaunuka 7. Mun ƙetare kogin Panama. Tafiyar na da matukar hadari.
Crossing the river Panama, it was really deadly.
A watan Oktoba, wani alƙali mai sauraron ƙararrakin bakin haure yayi watsi da buƙatar a bashi mafakar siyasa, ya kuma ba da umarnin a mayar da shi ƙasarsa. Kuma idan ya ɗaukaka ƙara, hakan na nufin zai ci gaba da zama a gidan kaso na wasu watanni kenan.
Na gaji, yanzu wata tara kenan ina tsare. Ci gaba da zama gidan kaso na tsawon watanni 8 kuma zai iya zama mini haɗari.
Kotunan da ke sauraron ƙararrakin bakin haure sun cika da mutanen da ke shigowa Amurka waɗanda ke neman mafakar siyasa. Jennifer Long tana da wani wuri a Austin da ke jihar Texas, inda take ajiye bakin haure waɗanda aka sako su daga gidan kaso kafin su sami takardar izinin yin aiki. Yawancin mazauna yankin Casamarinela sun fito ne daga ƙasashen da ke yankin kudu da Sahara a Afirka.
Abin tausayin shi ne lokacin da suke tsare ba su da damar samun taimakon lauya ko lauyoyi. Wasu ma daga gidan kasan ake ta sakiyarsu komawa ƙasashensu.
So then people are deported directly from the detention center.
Lawyer bakin haure Olivares ta ce mutane da yawa da ke neman mafakar siyasa ba sa samun nasara saboda yawancin su ba sa iya gabatar da wasu ƙwararren dalilai ga hukumomi.
Individuals who have suffered so much trauma in their home country, unfortunately that trauma.
Waɗanda suka sha azaba a ƙasashen su ba su son su bada cikakken bayanin bala'in da ya addabe su ga lauya ko alƙali. Kuma irin waɗannan bayanan ne za su iya taimaka musu.
Duk da cewa kamar da akan yi a iyakar Amurka da Mexico ya ragu, bakin haure daga yankin Afirka kudu da Sahara na ci gaba da kwarara. To a wani sabon labari kuma, Majalisar Wakilan Amurka ta amince da matsayin da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safe yau Juma'a, da nufin kawo ƙarshen ɗan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar da aka yi. ‘Yan majalisun sun kaɗa ƙuri'a ne, inda 240 suka amince da kasafin, yayin kuma da 186 suka zaɓi akasin haka. Wannan mataki kuma na nufin yanzu an miƙa kasafin kuɗin ga shugaban ƙasa Donald Trump domin ya rattaba hannu. Sai dai wannan kasafin kuɗi zai ƙare ne a ƙarshen watan Maris. Yanzu ‘yan majalisar sun samu damar wannan takaitaccen lokaci domin su tsara yadda za a kashe kuɗaɗen na sauran zangon wannan shekara da zai ƙare a ranar 30 ga watan Satumba. To a wani labari na daban, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna buƙatarsa ta a gudanar da rawar sojoji a birnin Washington, wanda yake so a ƙayata shi fiye da wanda ya gani a Faransa yayin wata ziyara da ya kai a bara. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya fara ƙyanƙyasa wannan buƙata ta Trump.
Muna duba zaɓin da muke da su, kuma za mu miƙawa fadar White House ta shugaban Amurka a yanke hukunci.
Dalilin yin wannan rawar sojoji wani batu ne da mutane ke bayyana ra'ayoyi daban-daban. Inda Mattis ke cewa ƙaunar sojoji da shugaban Trump yake yi ne ya sa ya nemi a gudanar da wannan rawar sojoji.
Mutuntawa da ƙauna da shugaban yake nuna wa sojoji ne nake ganin ya sa yake neman wannan zaɓi.
Sai dai wasu na ganin ɗabi'a ce ta nuna isa, kamar yadda wani tsohon sojin Amurka Major General Paul Etin mai ritaya ya bayyana.
This is not about the troops. This is about
yace wannan ba shi da alaka da sojoji. Wani batu ne na nuna isar shugaban ƙasa, kuma hakan na da rauni. Rabon daida dakarun Amurka su gudanar da rawar sojoji tun a shekarun 1990 a lokacin da suka yi murnan samun nasarar yakin tekun Gulf. To jama'a baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kaimu. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Enoch Sante da ya haɗa ainihin rahoton, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sau madalla gaida malama ya kasance tare da mu ranar Juma'a cikin shirin rana a domin jin wani sabon shiri a tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu waƙoƙuwa su yi ƙuda wuka a yi ko mana ta hanyar email. Ta farko tana cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, gaskiya mun yi farin ciki da labarin sako wasu malaman jami'ar Maiduguri da wasu mutane goma da ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a shekarun da suka gabata. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Daga Rilwanu Ibrahim London Uba da Yakuba Tela da ke cikin tsohon kasuwar garin Uba jihar Adamawa Najeriya. Ta gaba tana ce, hakika yau ce ranar da za mu fito wajen zanga-zangar lumana domin yin Allah wadai akan dokar kasafin kuɗi na wannan shekara da muke ciki a ƙasar Niger daga Musa Hadirin Asuba da Magaram. Ta ƙarshe tana cewa assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar jihar Kano da ya kamata su karbi sakamakon zaɓe a duk yadda ya zo musu domin kaucewa tashin hankali, domin fa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Saƙo daga Aminu Adamu Malam Madori da Sani Gulle Kamfala da Adamu Habu Umar Yanga a jihar Jigawa. Masu sauraro, abin da ya sauke kenan cikin wasiƙu da kuka rubuta, a ci gaba da rubuta sannan hankali za mu karanta. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 10 da kusan minti 27 da yan kai ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
To ga labaran duniyar amman fa a takaice. Jami'ai a Afghanistan sun ce wasu jami'an leken asirin tsaron ƙasa su hudu sun bindige abokan aikinsu guda 16, sannan suka tsere suka shiga kungiyar 'yan tawayen Taliban a lardin Helmand da ke kudancin ƙasar. Wannan al'amari mai ɗaura kai na harin ɗan ciki ya auku ne da dare a cibiyar hukumar tsaron ƙasa NDS a takaice da ke gundumar Garish, abinda majiyoyi suka gaya muryar Amurka kenan a yau dinnan Lahadi. Wani bayani daga sakataren yaɗa labaran fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ya ƙara jaddada cewa ƙasar Isra'ila babbar aminiyar Amurka ce, kuma muna goyon bayan amfani da damarta ta kare kanta daga Siriya mai samun goyon bayan Iran. Yau dinnan Lahadi, rundunar sojan ƙasar Masar ta ce ta hallaka wasu 'yan bindiga 16, sannan ta kama wasu da ake zargi su wajen 30 a wani aikin kakkaɓe 'yan ta'adda wanda ta ƙaddamar a makon jiya, inda ta auna 'yan ta'adda da sauran miyagu da ƙungiyoyi a faɗin ƙasar. Kafar labarai ta Reuters ta ce mai magana da yawun rundunar sojin Kanyar Tamir El-Rufai ya faɗi yau Lahadi cewa an auna motoci da makamai da na'urorin sadarwa da magonakin tabar samaye ta ofin a wannan aikin. Gayyatar da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi ma shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zuwa birnin Pyongyang ka iya haddasa tangarɗa ga ƙoƙarin da gwamnatin Trump ke yi a diflomasiyance na matsalamba mabijiriyar ƙasar.
To madalla gaishe ka, masu sauraro, abin da ya sauka kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can da asuba da ikon Allah za ku saurari wasu abokan aiki da wasu rahotanni ciki har da shirin Ciki da Gaskiya. na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamina madan Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya kawo muku labaran duniya da Tubahiro Diodio ne da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa. Anan ni Sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.